Aron kullun ke tubi ya ƙara kamari a babban binnin tarayya da sauran safar kasar. Lamarin da yasa masu ababen hawa ka shafa sa'o'i a gidajen man fetur har da yasa wasu na kira ga gwamnatin tarayya ta amince da ƙarin farashin man fetur. Amma kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa a ta bakin mataimakin shugaban kungiyar Idman ta ƙasa Abubakar Mai Gandu ɗakin gari ya ce ba su amince ƴaƴan kungiyar su ƙarin kuɗi ba sabanin yadda wasu ƴan kasuwa suka ƙara kuɗin man a wasu manyan garuruwa ba tare da izinin hukuma ba.
Mu bamu gama al'umma cewa su ƙara kuɗin mai ba har yanzu mai din yana nan kamar yadda gwamnati tace a sayar da shi naira 165 sai dai abinda yayi zafi a nan shine mu kanmu yanzu wuraren da muke dauko wannan mai suna saida mai din akan 170 idan kije ki bincika a Lagos ko a Wori ko a Port Harcourt abinda ainihin private depot owners ke saida mai kenan.
Amma ga shugaban kungiyar Idman ta Kaduna Alhaji Abdul Fattah A Murtala ya ce layuka da suka yaɗu a ƙasar na da alaƙa da matsalar makamashi a duniya da aka kwashi watanni hudu ana fama sakamakon yakin ƙasar Rasha da Ukraine.
Wannan wahala mai da yake faruwa a Najeriya ba Najeriya kai zan duk duniya ne ga baki ɗaya saboda wannan matsaloli da ya faru yakin da yake faruwa tsakanin Rasha da Ukraine shine sha duk kasashen duniya ko ina wannan matsalar mai ya shafi ko su kafa duniya wannan kuma shi yasa farashin mai ya ƙara tsada a duniya duk duniya ba inda ake sai mai da sauki kamar Najeriya duk duniya in kaga duk kasan da ake sai a duniya in ka duba farashin mai lita da ake sai na Najeriya shi sauki har gwamnati take siwa ta sai kusan kudin Najeriya in ka duba wajen kusan naira 2000 amma take sai shi akan naira 65 wasu ma kaman retail tana sai shi 162
to sai dai ba da ma sai ya umabai wanda ya kwashi shekaru sama da 30 yana harkar man fetur a Najeriya yana ganin duniya ce ta shiga wani yanayi domin hanyoyin samun man fetur sun riga sun dakile
ai ba magana tsadar mai ba hajiya Madina ai nan gaban ruwa ma an bai wasa ba sai ya ƙara tsada domin hanyoyin da za a bi a taho da kayayyakin masarufi zuwa kasashen duniya hanyoyi sun dade magana wannan saboda wannan kirayensu da ake da Rasha to magana fetur ɗinnan kuma sai an yi kewaye-kewaye da shi ta hanyar taho in banda Allah kawo mana ma wannan gwamnati mai adalci da har yanzu ƴan Najeriya koko ƴan ƙasa ba su san ma halin da mai yake kamawa ba idan gwamnati ta soso ya shigo ƙasarta dan ina mai tabbatar miki da cewa litan man fetur tana kamawa sama da 2000 namun kudinmu na Najeriya amma gwamnatin tarayya za a zo a saida shi har a saida shi akan 165 a yanzu halin da ake
shi kuwa kakakin kamfanin man fetur na ƙasa mai zaman kansa Barbadin Muhammad ya fitar da sanarwa cewa kada mutane su hanzarin sayan man fetur suna ƙonewa domin akwai isasshen man fetur a ƙasa Barbadin ya ce ma'aikatar tana namijin ƙoƙari wajen shawo kan ƙarancin man da yake jawo layuka a gidajen mai Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.